ba wata kwamitin wadda shugaban masu linjaye na majalisar honorable baffa babba dan agundi ya karanta a zauren majalisar yayi nazari game da tarihi da kuma sassan gundarin dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar kano shugaban kwamitin yayi karin haske game da kunshin rahoton
tun farko rahoto ya amince da cewa ai sarakuna guda hudu kari gaya ranu buci daga karayi kuma masu daraja ta daya kuma majalisa ta amince da wannan rahoto da aka gabatar da kuma kofin tsarin dokar yadda za ta zama har an mata karatu na daya
a yayin zama majalisar ne ɗaruruwan mutane ne daga yankunan da ke muradin kirkiro musu sabbin masarautu suka yi da fifi a zauren majalisar a dogon da na annabi na daga cikin dimbin matasan da suka yi da fifi a harabar majalisar daga karamar hukumar rano
to abin da yake tabo da mu wannan majalisa mai albarka mun zo ne a matsayinmu na yan karamar hukumar rano kuma wanda muke wakiltar kafata da kungiyoyin matasa ne yake karamar hukumar rano da kewaye mun zo ne don mu nuna goyon bayanmu a bisa wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano take so ta yi na ba da babban masarauta a yankin karamar hukumar rano wanda dama kowa ya riga ya sani masarautar karamar hukumar rano masarauta ce mai dimbin tarihi kuma take cike da abubuwa na cigaba iri-iri na tarihi mun dade muna ta fafutuka domin kusan fafutukar ma samun farfado da masarautar rano shi ne abin da ijawo ake fafutukar neman da tiga wannan yasa muka dogo muka to don mu zo muna goyon bayanmu da kuma fatanmu
a kazalika dimbin wakilai ne daga lardin gaya masu muradin a kirkiro musu da masarautar gaya suka yi dandazo a majalisar a yau din nan malam nura kan gaya shine dan masanin garin gaya a yanzu
to alhamdulillah ni a gani na tarihi ne ya maimaita kansa idan ka duba shekara ta 1792 sarkin gaya Tayiro tun kafin jihadin Shehu Usman dan Hodiyo sarki ne cikakke kamar sarkin Kano kamar sarakunan daular da ake da su a kasar Hausa gaba daya to Allah cikin ikon sa kuma a shekara ta 1983 gwamnatin jihar Kano ta sake maida wannan masarauta to yanzu ma jama'a ne suka kulkulo suke neman biyan bukatar su domin tarihi ne yake maimaita kansa gaya kowa ya sani gaya shine wan Kano Kano shi yazo ya kafa garin Kano saboda kaga kenan kaya ne na mutanen gaya za a maida musu
bayan karbar rahoton majalisar ta yi karatu akan daftarin dokar kirkiro da sabbin masarautun da kuma ayyukan masarauta a Kano kuma a gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran wakilan majalisar za su ci gaba da aiki akan daftarin hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta farfado da aikin binciken zargin almundahana kan yadda aka sarrafa kudaden lalitar majalisar masarautar Kano tun daga shekara ta 2013 zuwa bara ya zaka dai hukumar ta aiki da takardar gayyata ga tsohon sakataren majalisar masarautar Kano Malam Isa Bayero dangane da wannan bincike kuma a jibi alamin sai idan Allah ya kai mu ake sa ran zai bayyana ofishin hukumar domin ba da bahasi yunkurin samun ƙarin haske game da dalilan farfado da wannan aikin bincike daga shugaban hukumar Muhimmi Magaji ya ci tura domin kuwa an tabbatar min da cewa baya gari Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria